سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى كل من صار على من واله واقتفى أثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين. أما بعد، ينوى ما سجرما شغبني ما لمينا ينوى نأل البي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصلا أكرنا لوكشي لكم ينين زماتين senaga abin da nake tunanin fadi kila ba lalle bane su shige dan haka ina nan kan kaidar khairul kalam ma qalla wa dal wa lam yatul fayumil akwai wani sako da dan uwana Sheikh Abdul Isa Garangamawa yace na iyar sakon shi ne yake cewa ka gaya ma jama'a mawakin nan ya gaya wa makiyin annabi cewa ahasidahu mut inna aishaka ankadu فها هو في الدنيا وفي الدين سيد تونا يبدا سابن وما على رسولي الا متور تنغران اكن فا gashi nan dai annabin a duniya shugaba ne kuma haka ma a wancananka ai ka san wancananka to ni abubuwa ne guda biyar ke garin shugaban zama amma lizuruf zamanan wa makanan zan takaita su farko dai wato wai tsaya ciki ba yayi goda ko kiran sallah ba kun gane hausar kenan arne yayi arnanci to me kake tsammani kafiri yayi kafirci me kake tsammani ai babban abun damuwar a samu irin abun da makaroni ko makko yayi ba abun mamaki lallahu kafir amma abun damuwar a ce an samu masu da'awar su musulmi ne kasa akwai musulmi akwai muna musulmi akwai musul musul akwai musul sul 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 wannan ita ce matsalar arafatu ibn al-abd dai daga cikin ashura al-jahilin ashabul mu'allaqa yana cewa me wa zulmu dawil qurba ashaddu madabatan ala al-mar'i min darb al-husam al-muhannadi satubdi laka al-ayyamu ma kunta jahila wa yatika bil anba'i ma lam tuzawwidi na kusa yayi zalunci ya fi ciwo abinda nake cewa anan a takaice wato kafirai in sun kafirci ba maki amma a cikin gida akwai wanda suke irin wannan ta'addanci misali mu nan anan Kano ai ku yaron da yake toba ra'ayi kuma dukkanin tawafi na musulmi sun yi Allah wadai da shi har yanzu muna jira hukunci akan wannan yaro muna kira ga gwamnati ga bala'in a cikin gida ba za mu je waje ba makaro in yayi a kafir hada mu tawakka abin tsammani ke amma na gida fa kowa Kano ya Allah wadai da yaro ina aka magana ta kwana me yake ciki nauyin ku ne masu mulki ku zama da hukunci ba ruwan ku da kowa zai yi magana to wannan shine abin da nake nufi wa zulmu dawil qurba ashaddu madabatan qaysan nabi a gurguje abin haushi na ma na jan kare madadin kare jana ma wani karamin minista cakurkuri dan fendoro karamin ministan harkokin waje na al-imarat an haife shi a Dubai wai shi ainihin Anwar Karkash mutumin nan sai fito yake cewa abinda makaron yayi fa daidai ne ma'ana yana zargin musulmin da ke Faransa ya kamata su yadda da al-uslub al-idmaji al-faransi tsarin narkewa Faransa na da tsari na assimilation a narke azama bai kamata musulmi a can suke wannan tsarin ba kenan idan faransa sun ce a shagiya shi yana ganin ma a shagiya din saboda me a yabtaguna indahumul izza suna neman izza gare su ne to wannan abin mamaki ne musulmi ya wannan abin a gurguje Karkash na uku na yi mamaki kwanan nan shehin malamin hadisi Sheikh Mustafa Al-Adawi mutumin Masar kawai dan ya fito akan minbari ya ce dole a kaurace ma al-muntajat al-faransiyya sai hukumomin ainihin wato ina ne masar suka kama shi amma an sake shi to sai malamai ke cewa yaya aka yi ke masar kika ce a ƙaurace ma kayan turkiya na erdogan amma malam ya ce a ƙaurace ma kayan faransa kina fishi haridin idza ma si mahaffan jahuhu wa idza yusamu ilahuhu lamin ji ibnu nasir cikin daliya ka iske mutum yana fishi idan an taba shi a taba Allah ba ruwan shi to wannan shine kunshi na farko abun mamaki kafiri in yake kai mamaki amma musulmi fa wannan kenan na biyu ita faransa ai dama sanan wajen mugunta ka dauki misali a gurguje ta yi ma Algeria bakin mulkin mallaka shekara 132 faransa kuma a cikin mulkin nan akwai garin da ake kira al-aghwar a cikin Algeria take garin nan akwai manya-manyan malamai ahlullah akwai babbar jami'a a wurin akwai da katara farafisa cikinsu akwai doctor professor yani mabruk zaid al-khair wannan gari sai da faransa a 1845 ta shafe sulusi biyu na mutanen garin in ka kasa mutanen garin gida uku ta kwashe mutum biyu ta kashe su da wuta kuma ta yi musu haka faransa kenan a 1917 faransa sai da ta yanka malaman musulunci guda 400 a chadi yanka irin na rabu manufar faransa ba wai ma ta yi isti'mar ba ne ni ba na kiransa isti'mar li'annahu ma amaru shay'an walakinahu istikhra wa istidmar sun kharraba sun damara ne ka kira wannan isti'mari hadha yani islah tadlili bima kamata ba to manufarsu shine dole ka zama faranshi kawai musuluncin ma ya zama irin nasu to suna da irin waɗannan mugunta din faransa kashi 51 cikin su sun ce ɗan ɗariƙar roman katolika ne haka suka yi dawa kashi 40 cikin 100 kwata-kwata alladiniyu ne baransu da addini musulmi na da kashi 5 ne kawai cikin nawa cikin wannan adadin amma wannan kashi 5 ya tsone musu ido saboda suna ƙaruwa har duk turai ba ka da nisba mai awiya irin yadda kake da shi a faransa su ne kusan suna da miliyan 8 kuma suna ƙaruwa a har kullum kuma sun sani a ya zauna dab da Paris kilomita 70 ne shekara 270 kuma sun san abin da ya faru lokacin daular yani ainihin Andalusia shekara 870 din nan misali har lokacin da aka yi yaƙi na Balatu Shuhada wanda al-ghafiqi ya rasu Allah ya rahamshe shi ma'ana muguwa ce da ta ba Guinea Conakry ko Guinea Bissau ƴancin kai da Ahmad suka ture suka bata sai da suka babbaki hatta kwarta din kasa din su suka yi dalilin kashe Olympio a Togo su suka kashe Maurice Bishop a Granada su suke da hannu wajen kashe ne Walter Rodney ƴan uwansu ne ƴan zumuntansu duk mugunta Faransa tana da hannu ciki shi yasa ma ake kiransu ainihin Frank ko Ifrand asali daga Faransanci ne su manufarsu assimilation ko idmaj a narke a zama su har suna cewa in za a yi musulunci a yi musulunci ba faranshi a sha giya a yi iskanci a yi tsiyata ko a yi talaulautuwa in yi so a bar Allah waɗannan mutane mugantarsu ta kai wannan yanayin wannan a taƙaice kenan abu na uku da nake da shi sai muka ce ya kai makruh ko makaroni a ya kaji abin da baban ka ya faɗa wane ne wannan mutumin napoleon napoleon an haife shi a shekara ta 1769 ya yi mulki mai tsanani a paris amma ya faɗa yake cewa ni ina fata in tara mutane masu hankali na duniya masu ilimi in ɗora su akan tsarin mulkin da aka ɗauko daga alkur'ani domin shi ne zama lafiyar duniya ya kai makaro haza kalamu abika ya ce da ma mai hankali kenan baka da hankali mai ilimi ashe tantirin jahilin jahilo ne don akwai jahilin jahilo da ɗan iskan iskaro da dabban dabbaro da wawan wawaro ta biya tara shi wannan makaron ke lokacin da shugaban brazil ya cacaki matarsa mai suna brigade abinda zai baka mamaki matarsa shekarar da 67 shi kuma shekararsa 42 yanzu kai kai wannan auren ka auro ke kasa kuru to sai shugaban brazil ya cacake ta sai ya fito cikin fishi ya ce wani irin cin mutunci za a yi haka aka ce da shi kai da ka ce akwai yancin faɗin albarkacin baki na lokacin da ainihin suka kulle makarantar turkiya suka rufe makarantunsu Erdogan shugaban zama ka yi min izinin in kira shi ra'isul musulmin sai da ya sa duk aka kulle makarantun faransa manhajinsu ba namu bane na yadda da wannan lakin yi abin da ba a samu an yi ba to misali me kake nima irin wannan lokacin akhuka man wasaka bi nashab la man wasaka bi nasab dan uwan kun da yace ga agaji ba mai da awani dan wani je kan wani bane to kaji abin da babanka ya fada wa shahida shahidun min ahliha lakin nabiyu Michael H. Hurd fitaccen professor ne a jami'a malamin astronomy malamin lissafi ya rubuta littafi mai suna bayani kan mutane goma da suka fi kowa amfana wa duniya mutum 100 sai ce mutum na farko shine annabi Muhammad yace cikin dan karamin lokaci ya canza mutane ke gida dawa zuwa ga wayewa yaje yana muhadara a London aka yi ca a tsaya ko kristoci ne mutum da'awa a Makka yana nufin manzon sallallahu alaihi wasallam yace duka mutum wadu suka yi imani da shi wurin taron yayi tsit yace yau shekara 1400 wallahi in ƙarya yake ƙarya ta sha ƙarya ta shekara 1400 Allah bai tona asirinta ba yace ba ku da hankali ne sai wannan kallo yace nabiyu mutumin nan mubiyansa sun kai biliyan 1 da miliyan 18 a duniya yace haba ai baka isa kai mutane masu wannan yawa ƙarya ba sai an gane ka yace na uku mutanensa ashirin suke su mutu dan shi ko cikin kowa zai mutu saboda kare Isa almasihu ku ga amin fa buita allazina kafaru dama mabhutun ne su misali na fatan gani shugaban zama banne in dare a gurguje bazan abin nan ba sannan kuma a gurguje wannan waɗannan mutane daga bakin ƴan uwansu na an faɗi mutum biyu ne kawai Mahatma Gandhi ban ɗauko maganarsa ba Jur Nadi ban faɗi maganarsa ba Professor George Washington ban faɗi maganarsa ba Ivan suna nan da yawa ku je ku bincika la khairul kalam ma qalla wa dal wala ma tawfa yumil dan mu sani cewa ya kai makruh iyayenka ga abin da suka faɗa a hasidahu mut inna aishaka an kadu fa huwa fi dunya wa fi dini aish sayyidu sannan a ƙarshe ku kusan ƙarshe ƴan uwa ku sani a har kullun shi kafirci yana da zumunci zan ba ku misali daya li'anna bil misal yattabi fil maqal a 1988 an kashe shugaban ainihin Pakistan Diaul Haq rahmatullahi alayhi amma a wannan shekara a watan August 1988 da shi da ambassador na America Arnold Raffel suka mutu amma me ya faru ai shugaban America nikan ne kai ziyarar Jalal Abad a wannan lokacin kai Diaul Haq sai kace zo nuna maka mujahidun sai aka ce da wani tsoho cikin sani aka ce wannan shugaban America ne kai hannu da shi sai ce huwa kafir wa ana la usafihu kafir wannan sai frigate America sai Mr. Frank Carlucci ya gaya ma Reagan a lokacin yake cewa lokaci ya yi duk mu kafirai mu haɗu wato a harshensa kenan mu haɗu mu yaƙi wannan addini da ya taso mu mance da rikicin da ke tsakaninmu to kaga nan gashi Allah ta'ala ya haɗa mu saboda kai gudumuwa wajen tsira darajar manzullah sallallahu alaihi wasallam kamar da malam ya faɗa ibada ce muka zo ba mu isa ma mu kare shi ba dan kararre ne wankakke ne ɗaukakakke ne to ma'ana haka suka yi wajen halakar Diaul Haq a lokacin kuma wannan faransa suna kan gaba wajen ba da goyon baya daga ƙarshe khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil haƙoƙin annabi dole mu tsare su suna da yawa ina da guda 13 nan amma lokaci kamar da suke ta ba zai ban dama ba akin min ahqqil huquq lin nabi alaina tahqiqu risalatihi mu tabbatar da cewa shi manzon Allah ne ai muna da wannan nabi tahqiqu khatmiyati risala ko kuma nubuwa cewa cikamakin annabawa ne ba wanda zai zo na uku mu tabbatar da wato shumulatir risala sakonsa gamammen sako ne zuwa ƙarshe sannan koyi da shi tsar mutuncinsa ta hakimuhu inda tanazu in ana ja'inja a mai da shi alƙali saboda falahu rabbika la yu'minun sannan yawai ta salati gare shi sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.